الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنشين درسنا دريئك دبقي karatun bulughul marami da muke gabatarwa littafin ibnu hajarin al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabun nikah yau zamu shiga sabon babi babin yana dauke da bayanai akan abubuwa guda biyu al-kafa'atu wal-khiyar maza mu yi magana ne akan al-kafa'atu kadai insha Allah abinda ake nufi da alkafa'a daidaitar ma'aurata ibnu hajar ya yi babi musamman akan mas'ala ta daidaitar ma'aurata wannan yana dauke da hadisai kashi hudu wato za mu karanta hadisi na farko zuwa hadisi na hudu waɗannan hadisai suna dauke da bayani ne akan alkafa'a yana bukatar bayanin abubuwa guda biyar abu na farko ne ake nufi da alkafa'a da larabci alkafa'a kamar yadda muka ce daidaitar ma'aurata asali kalmar ta alkafa'a kamar yadda ya zo cikin littafai misali garibul hadis na ibnu kutayba Allah madaukake masa rahma yana mujallar na biyu shafi na 167 aslul mukafa'a al-muqawama wal muwazana idan aka ce daidaita ana nufin dacewa ga juna dacewar mace ga miji shine al-mukafa'a shine zaman to al-muqawama ta dace ta auri wannan mutumin ko a ce mutumin ya dace ya aure ta wannan dacewar ita ce ake nufi da alkafa'a domin haka da larabci akan ce fulanun kif'u fulanin wa kuf'uhu wannan yasa aka samu kalmar da ta zo a suratul ikhlas wa lam yakul lahu kufuwan ahad idan aka ce kufuwan kalma ce ta alkafa'a wato abinda Allah yake ce mana babu wani mai daidaita ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mai daidaita wanda za a ce ya yi daidai ga Allah shine kufu'an wato babu al-kafi'u babu mukafa'a idan ana magana akan siffofin zatin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ke zama daidai ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan a harshen larabci idan aka ce al-mukafa'a ma'anata al-mukawama wato al-musawatu baina shay'ain ya zamanto an samu daidaituwa tsakanin abubuwa guda biyu wannan ya zo cikin littafin Luga kamar Tajul Arus na Al-Imam Az-Zabidi. Amma idan ka zo ka dawo ta sashin fiqihu, malaman fiqihu, masana shari'a abinda suke nufi da al-kafa'a wato shine dacewar miji ga mace ta abubuwa guda shida. Muna magana ne akan aure, wato akwai bukatar a san dacewa tsakanin miji da mata, wannan shine yake nufi da al-kafa'a. Kuma kowane littafin fiqihu ka duba za ka gan shi me ake nufi da al-kafa'a. Shine musawatul rajuli lil mar'ati fil nasab, da farko kabilar manemin ita wannan matar da yake so ya aura, shin tana kasada kabilar ita matar, na farko kenan. Sannan na biyu, ana la'akari da addinin manemin, shin ya gaza wa addinin ita matar da yake nema ya aura. Na uku, halin manemin, domin akan samu mutum da addini amma ba shi da hali, Allah ka tsare mu. Addinin manemin ya gaza addinin matar, sannan halin manemin ya gaza halin matar, sannan sana'ar manemin ya gaza sana'ar gidan ita wannan matan, kamar mahaifinta kenan. To sannan kuma samun manemin, wadatarsa, shin ya gaza samun gidan ita wannan matar. Na ƙarshen su shine al-hurriya, shin dukkansu suna da yanci ko kuwa ɗaya daga cikinsu bawa ne. Waɗannan abubuwan su ne ake la'akari da su ta wajen al-kafa'a ta maganar aure. Wato idan Allah ya baka arzikin ya mace, waɗannan abubuwa sai ka yi la'akari da su kafin ka aurar da ita. Idan ba ka yi la'akari da su ba, ka ci amanar Allah. Wannan shine abin da malaman fiqihu suke ajewa. Dole ka yi la'akari da asalin manemi, dole ka yi la'akari da addinin manemi, dole ka yi la'akari da halin manemi, shine at-taqwa, addinu wat-taqwa. Dole ka yi la'akari da sana'ar manemi, dole ka yi la'akari da yanci na manemi, sannan kuma da wato karfin samun shi ta wajen sana'a shikin. Wannan zaka samu a littafai da dama, kamar al-wajidu li ahkam al-usra fi al-islam shafi na 52, haka nan kitabu ta'arifat na al-imam al-jurjani yana magana akan kalma ta 1181, haka at-tawqif ala muhimmati ta'aruf na al-imam al-munawi shafi na 606, da kuma al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na 34 shafi na 266. Littafan fiqihu da yawa kamar Mughni al-Muhtaj, kamar Daqa'iqu Ulil Nuha da sauransu, haka za ka taras. Wannan shine abu na farko. Idan aka ce al-kafa'a, ana nufin dacewar manemi ga ita matar da za a ba wa aure, shine al-kafa'a. Abu na biyu, ishtirat al-kafa'a yana kasancewa ne ta gefen manemi shi kadai, banda ita mace. Wato gefe guda ne ake neman sanin al-kafa'a, gefen manemi banda gefen mace. Ana la'akari da al-kafa'a ta gefen manemi kadai banda gefen mace. Me dalili? Malamai suna cewa yushtaratu an yakuna ar-rajulu kuf'an lil-mar'a wala yushtaratu an takuna al-mar'atu kuf'an lir-rajuli. Sharadi ne mijin ya dace da matar, amma ba sharadi bane matar ta dace da miji. Sharadi ne mijin ya dace da matan, amma ba sharadi bane matar ta dace da miji. Zaka ce ya za a yi haka? Babu shakka gaskiya ne. Malaman fiqihu suna cewa abubuwa guda hudu suka sa haka. Abubuwa guda hudu. Na daya, duk hadisai da aka samu akan al-kafa'a, duka hadisai, النصوص الواردة في الكفاءة تتجه كلها إلى اشتراطها في جانب الرجل فقط. دوك حديثي لأكا سامو جميلة الكفاءة سنت أيا جيفا نمتي بابو ان حديثي دي ذو تجيفا مجي وكاكشي مسلمين تأيا واني إن دا نسي يتأيا duk wani hadisi da aka samu akan alkafa'a dacewar ma'auri ba a samun sa ta gefen mace, saboda haka yasa malamai suke cewa sharadin alkafa'a ya takaita ga gefen manemi ba ita mace ba. Na biyu, domin takaici yana akuwa ne ga mace, takaici bai akuwa ga namiji. Abin nufi, inna al'ara la yalhaqu usratar rajuli idza tazawwaja min khafisa, idan mutun ya auri mace makaskanciya, idan mutun ya auri mace makaskanciya, babu takaici gare shi, babu takaici gare ta. Amma idan mace ta auri makaskanci, to akwai takaici gare ta. To kaga kenan takaici yana tabbata ne a gefen mace ba gefen namiji ba. Yalhaqu usratal mar'a idza tazawwajat min khafizin, idan mutun ya aurar da mace ga wani makaskanci, to da zaran an haɗu da shi, kai kuma ya akai ka aurar da iyarka ga wani, to kaga kaskanci yana ga ainihin gefen waliyan macen da ita kanta. Amma idan mutun ya auri mace makaskanciya, wannan baya samun takaici akai. Na uku, malami suna cewa la anna ar-rajulan rafi' fi nazarin nasi yarfa'u imra'atahu, idan mutun yana da daraja sai ya auri makaskanciya, yana ƙara daga darajarta ne. Kamar misali, idan aka ce sarki ya auri mace, to ita wannan matar daga ranan ta samu ɗaukaka. So kaga kenan shi namiji aurensa ga mace yana daga darajarta ne, amma ita mace in ta auri makaskanci ba ta daga darajarta, saboda ka daɗa kaskanta take. So kaga kenan akwai buƙatar a tsare gefenta ba gefen manemi ba, saboda ka yasa matsala ta alkafa'a ta tsaya ga gefen mace banda gefen namiji. Na ƙarshe, li'anna rajula yamliku talaqa fi kulli waqtin, idan mutum ya auri mace sai ya gane makaskanciya ce, Allah ya ba shi damar ya yi saki a kowane lokaci, ashe kaga kenan babu damuwa gare shi. Amma ita mace idan bata gane mutumin nan makaskanci ba ne sai bayan an yi aure, to kafin ta fita daga ƙangin sai an wahala, saboda sai an kai ga kotu, sai an kai ga matsala ta hulɓu da sauransu. To kaga kenan akwai sauƙi ta gefen namiji, amma babu sauƙi ta gefen mace. Don haka yasa ake tsare gefen mace kafin ma a kulla auren, ana tsare gefen mace kafin ma a kulla auren don kada ta samu matsala a rayuwarta. So wannan shine abu na biyu muhimmi wanda ya kamata mu sani game da alkafa'a. Alkafa'a ta takaita ga gefen miji banda gefen mace, wannan shine abinda malamin fiqh suke cewa. To sai na uku, me dalilin da yasa aka ce waɗannan abubuwa da muka kirga sharuda ne na alkafa'a? Misali, mun yi magana ta annasabu, annasabu dangantakar mutum, ana la'akari da ƙabilar mutum a lokacin aure, shine annasab dangantakar mutum. Wato ba za ka ba da auren ƴarka ba sai ka san asalin mutum, wani yare ne da sauransu, shine annasab. To sannan kuma dole ka san halinsa, dole ka san addininsa, dole ka san sana'arsa, kasancewar yana da ƴanci da sauransu. Me hujjar wannan? To su ne dalilan da Ibn Hajar ya fara kawowa a wannan littafi. Me hujjar alkafa'a a sunnar manzon Allah? Sai mu ci gaba da karatu. An ibn Umara, an karbo hadisi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa, kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar ya ce manzon Allah ya ce, al-arabu ba'abuhum akfa'u ba'ubin, larabawa sashinsu madaidaitan sashi ne, larabawa gabaɗayansu sashinsu madaidaitan sashi ne. Me ake nufi? Wato duk wani balarabe, kowane irin balarabe daga kowane yanki yana iya auren kowace balarabiya. Manzon Allah yana nufin larabawa gabaɗaya sashinsu daga sashi ne, wato darajarsu guda ne. Walmawali yantattun bayi kuma ba'abuhum akfa'u ba'abin, sashinsu madaidaitan sashi ne. Saboda haka idan aka ce wannan mutumin bawa ne an yanta shi, to ko da jarfata ne ko da jar fata ne da shi da bakar fata baiwa da aka yanta ta duk daraja su guda ne shi ne ma'anan almawali almawali bayi waɗanda an yanta su manzon Allah ya ce sashin su madaidaitan sashi kaga wannan ya kasa mutane kashi biyu kashi guda masu yanci kashi guda marasa yanci larabawa gaba ɗayan su madaidaita wato juna ne sannan yantattun bayi su ma madaidaita juna ne sai manzon Allah ya ce illa ha'ikan sai dai masaki au hajjamun ko mai rikon sana'ar yin kaho sai dai masaki ko mai rikon sana'ar yin kaho wato abinda annabi yake nufi anan itibaru sana'a fil kafa'a kaga ashe sana'a ta shigo cikin alkafa'a tunda manzon Allah ya ce sai dai masaki saqat tufafi ai sana'a ce idan aka ce kuma yin kaho ga mutane kamar wanda wanzamai suke yi akan dauka ba wanzanci gaba ɗayan shi ba alhajjamu mai yin kaho kawai wanzanci ya shafi kamar aski da sauransu ba wanzanci ake nufi ba kamar larabawa su yana kasancewa kashi biyu ko wanda za ka samu hajjamun yin kaho kadai yake banda aski da sauransu to idan mutum ya zama sana'ar shi yin kaho ne kaga manzon Allah sai ya ware shi daga larabawa larabawa sassan su ga sassa madaidaita ne amma idan aka samu mutumin da sana'ar sa yin kaho to kaga kenan darajarsa ta sauka a bisa ga wannan hadisi rawahu al-hakim al-imam al-hakim ya rawaito sai ibnu hajar ya ce wa fi isnadihi rawin lam yusan a cikin isnadin hadisin akwai wani marwayci wanda ba a kira sunansa ba to kaga hadisin yana da gibi hadisin yana da gibi wastankarahu abu hatim kuma abu hatim ya kyamaci wannan hadisi abu hatim babban malamin hadisi ne asalin hadisin yanda ya taho a wasu riwayoyin quraishun ba'dhum akfa'u ba'dhin batnun bi batnin wal arabu ba'dhum akfa'u li akfa'un li ba'dhin qabilatun bi qabila wal mawali ba'dhum akfa'un li ba'dhin rajulun bi rajul isnadin hadisin yana da rauni kusan duk malaman hadisin suka rawaito wannan hadisi sun ce hadisin nan bai inganta ba duk malaman masana hadisi misali al-imam al-bayhaqi ya kawo shi a littafin sunan al-kubra ya ce hadisin bai da kyau ibnu hajar da ya kawo shi a nan ya yi magana a kansa a cikin fathul bari mujallar na 9 shafin 35 haka nan al-imam al-shawkani a littafin nailu afar mujallar na 6 shafi na 263 masana hadisi da yawa suna cewa wannan hadisin ma ƙarya ne aka yi wa manzon Allah wannan hadisin ƙarya ce aka yi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masana hadisi suna tabbatar da haka babu wani hadisin da babu wani masanin hadisi da ya ce hadisin ne yana da kyau amma me yasa ibnu hajar ya kawo saboda an gina fiqhu a kansa an gina fiqhu a kansa masana fiqhu sukan gina hukunci da hadisi kuma ba lalle bane ya kasance sun san suna da ilimin hadisi saboda ilimin hadisi daban ilimin fiqhu daban to zaka samu sun gina hukunci ba san cewa sun gina akan hadisin da ya zama ƙarya ne ba an gina hukunci alhali abinda aka gina hukuncin akai bai inganta ba to abinda ya faru kenan malaman fiqhu sun gina hukunci akai ai shine ma'anar bulugul maram adillatul ahkam ai shi ibnu hajar yana kawo mana dalilai da suka sa aka gina hukunci ko da dalilin bai inganta ba saboda ka shi zai kawo maka dalili kana ji malaman fiqhu suna cewa kaza to ga dalili to sai ce kuma bai inganta ba sai ya wuce in ci gaba ya ce walahu shahidun hadisin yana da wata riwaya da ta zama shaida inda al-bazzar yana musnadul imam al-bazzar an mu'az ibn jabalin kamar yadda aka samu wannan daga ibn umar an samu wata riwayar daga mu'az ibn jabalin shi ma sahabin manzon Allah so sai ibn hajar ya ce bi sanadin munqati'in shi ma isnadin a katse yake idan an ce isnadi yana katse shi ma yana da gibi hadisin dai bai inganta ba, yanda hadisin ya zo cikin musnadul imam al-bazzar an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'daha akfa'un li ba'din, larabawa sashin su madaidaita ne ga sashi, wal mawali ba'dhum akfa'un li ba'd, yankattun bayi su ma sashin su madaidaita ne ga sashi. To Ibn Hajar ya kawo wannan riwayar din ma, ya kawo ta a cikin Fathul Bari mujallal na 9 shafi na 135, isnadin hadisin yana da rauni kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin Irwa'ul Galil a mujallal na 6 shafi na 268. Waɗannan hadisan guda biyu da muka karanta, da hadisin Abdullah bin Umar da hadisin Mu'az ibn Jabal, yace gaba ɗayan su ƙarya aka yi wa manzon Allah, ba su da asali kwata-kwata, ba su da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. So kaga wannan hujja tana da rauni, hujja tana da rauni. Akwai hadisai daban-daban waɗanda aka kawo, amma shi Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin guda ɗaya wanda yake da rassa guda biyu, ya samu riwayar Abdullah bin Umar da kuma riwayar ta Mu'az ibn Jabal, sai ya kyale bai kawo sauran ba, bai kawo sauran ba. Amma akwai hadisai da aka samu waɗanda suke zama dalilai na buƙatar a samu daidaita a tsakanin manemi da kuma ita mace. Wannan shine guda Ibn Hajar bai kawo su ba. Ina so in karanta wasu. Na biyu akwai hadisin Jabir, Ibn Hajar bai kawo a nan ba. Jabir ya ruwaito hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku sani la yuzawwiju an-nisaa illa al-awliya'u, babu mai ikon ya aurar da mata sai waliyansu, baka da ikon ka aurar da mace sai dai waliyinta, kuma waliyi shari'a ta riga ta ayyana shi, ba kai zaka zaba ba, an riga an zabi waliyin mace. Manzon Allah yace ba mai ikon aurar da mace sai waliyinta. To sai Annabi yace wala yuzawwajna illa min al-akfa'i, kuma kada a aurar da mace sai ga madaidaitan su, kar a aurar da mata sai ga mazan da sun daidaita da su. To kaga na an san hujjar al-kafa'a kenan ta wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yarda. To amma shi kansa hadisin yana musnadul imam ya'la, kuma hadisin yana da rauni, musnadul imam abi ya'la, hadisin da'ifun wanda ya taho cikin nasbur raya na al-imam az-zailai mujallal na 3 shafi na 262. So wannan hadisin na Jabir shi ma bai inganta ba. Na uku akwai hadisin Salman al-Farisi, shi ma dai akan al-kafa'a. Salman al-Farisi yace nahana rasulullah an nankiha nisaa al-arab, kasan Salman al-Farisi ba balarabe bane, shi yasa ake kiransa al-Farisi, mutumin Farisa ne, mutumin gabacin duniya, mutumin yankin Iran zuwa gaba, mutumin Farisa ne, ba balarabe bane. To sai Salman al-Farisi yace manzon Allah ya hana mu auri matan larabawa, kaga shi ba balarabe bane, saboda haka ba yi da ikon ya auri balarabiya. Saboda me? Saboda bai daidaita da ita ba, bai daidaita da ita ba. Balarabiya tana da daraja sama da yaransa, saboda haka ba a yadda ya aure ta ba. Nahana rasulullah an nankiha nisaa al-arab, hadisin yana al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani da kuma al-mu'jam al-kabir. A riwaya ta al-mu'jam al-kabir ta al-imam at-tabarani sai ya ce nufaddilukum bi fadli rasulillah, Salman al-Farisi ya ce muna fifita ku, ku larabawa muna daraja ku saboda darajar manzon Allah, wato tunda manzon Allah ba larabe ne to mun daraja ku, manzon Allah ba larabe ne saboda ka yaran ku na larabci ya fi namu, mun yadda darajar ku ta fi tamu. Abinda Salman al-Farisi yake faɗa kenan. Sai ya ce la nankihu nisa'akum, don haka ba za mu iya auren matan ku ba, wato matan ku sun fi ƙarfin mu, balarabiya ba za ta auri, saboda in ta auri ba Farisi na ƙasashe gare ta, saboda yaranta yana sama da nashi. to shi kansa wannan hadisin na Salman al-Farisi gaba ɗaya duk inda ka samu riwaya tabbata inganta ba yana majma'ul zawaid hadisi na 7445 to sannan akwai hadisi na hudu shine hadisin sabitun al-bunani ya bada labari sabitun al-bunani tabi'i ne sabitun al-bunani yace abu darda'i dama aminin salman al-farisi ne dukansu sahabban manzon Allah ne abu darda'i aminin salman al-farisi saboda haka sai suka tafi yaqtubu alayhi imra'atan min bani laythin salman al-farisi ya samu abu darda'i yace to naga wata bazawara a kabilar banu laythi ina so ka je kai min magana fadakala saboda haka abu darda'i sai ya shiga wajen iyayen wannan bazawarai fadakara fadullah salman da ya shiga aka bashi damar yi magana sai ce to ni sahabi manzon Allah ne salman al-farisi amini na ne kuma shi ma sahabi ne kun dai san falalarsa ya dinga kirga martabobin salman al-farisi babu laifi idan mutum ya tafi neman aure ya bayyana alkhairinsa wannan shari'a ta tabbatar da haka shi kansa manzon Allah ya yi idan ka tafi neman aure ka yi kokarin fito da wani abin da mutane ba su sani ba domin kar wannan damar ta kubuce maka saboda haka da ya je sai yana ta kirgawa salman al-farisi kaza ne a ƙarshe sai ya ce annahu yaqtubu ilaykum fatatakum fulana ya turo ni ne saboda in nema masa yar kuwanci sai suka ce to amma salmanu da kake magana duk wannan falalar da ka kirga mun yadda da su falanu zawjuhu amma ba za mu ba shi aure ba saboda me saboda shi ba balarabe ba ne walakinna nuzawjuka amma tun da kai ne ka zo neman auren mun baka auren kai to abu darda'i sai ya fita cikin damuwa daga wajen hafin makaraja lokacin da ya tawai samu salman al-farisi ya ce ina huka na shai'u ne ce kai wani abu ya auku fa wa inni astahi an azkura zalika ni ko ina kunyar ma in faɗa ina jin kunyar in faɗa abin da ya faru salman al-farisi ya ce wa ma zalika gaimin bayani kawai mana abokina sai abu darda ya ce to kaji ga abin da ya faru na je wajen waɗannan mutane sun ce ba za su baka ba saboda kai ba balarabe ba ne nan take suka ce sun bani sai salman al-farisi ya ce ana a haƙƙo an astahi minka ai ni na fi cancantar in ji kunyarka domin an aqubaha ba ta dace in neme ta ba in ji salman al-farisi ya ce domin bai dace in neme ta ba saboda me balarabe ya ce ƙabilar manzon Allah darajanta ya fi nawa ƙabilar ta na sama da nawa saboda haka ni ya kamata in ji kunyar nemanta ba kai ne ya kamata ka ji kunyar gaya min gaskiya ba wa kana Allahu qad qabaha laka bare kuma Allah ma ya riga ya hukunta matarka ce sai ce ina taya ka murna na ga sahabbai kenan ba matsala to amma duk da haka malaman hadisi sun ce labarin gaba ɗaya bai da asali fal hadisu munqati shi ma hadisin an samu gibi a cikinsa fala yasluhu lil ihtijaj bihi shi ma bai isa zama hujja ba bai isa zama hujja cewa wata kabila ta fi wata ba har da za a ce salman al-farisi ba shi da ikon ya auri balarabiya saboda yarensa farisiya tana kasa da darajar larabci na biyar shine hadisin sayyiduna ali bin abi talib hadisin sayyiduna ali yace ya gaya ma ƴaƴansa ya musu wasiya ya baniya la takhrujunna banatikum illa ila al-akfa'i yana musu wasiya yace ya ku ƴaƴana ko bayan na rasu kar ku yadda ku aurar da ƴaƴanku mata sai ga maza waɗanda suka dace da su sai ga maza waɗanda suka yi daidai da su ba waɗanda suke ƙasa da su ba sai suka ce ya abana ya kai babanmu kuma nil akfa'u su wadanne ne mazan da suka yi daidai da mu sai ba da misali da Az-Zubair bin al-Awwam yace to kamar yaran Az-Zubair bin al-Awwam yana nufin yaran Quraishawa Larabawa makusantar manzon Allah wannan ma yana cikin al-Mu'jamul Kabir hadisi na 235 shi ma hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib da'ifun shi ma yana da rauni to don haka waɗannan misalai guda biyar muka bayar shi Ibn Hajar da ya rubuta littafin nan ya riga ya san waɗannan hadisai gaba ɗayan su ya ki kawo su domin ba amfani don dukkan su ba su inganta ba sai ya ki kawo su sai kawo guda biyu a matsayin shaida kawai in ka samu Aunul Ma'bud wato sharhin Sunan Abi Dawud a mujallar na 6 shafin 102 malamin yana cewa mai littafin ya ce lam yasbut fi i'tibaril kafa'ati bin nasabi hadisu babu hadisi daya wanda ya inganta daga manzon Allah game da la'akari da kabila kafin a bada aure babu wannan hadisin duk wani hadisi da ka gani wanda za a ce ana la'akari da asalin mutum kafin a bada aure wannan hadisin bai inganta ba duk wani hadisi da ka gani wannan dalilin yasa Imam Shawkani a kitabu As-Sailul Jarrar mujallar nabi shafi na 291 yace idza takarrara laka zalika idza takarrara laka hadha arafta anna al-mu'tabar huwa al-kafa'a fi ad-dini wal-khuluqi in mun dubi waɗannan abubuwa da aka kirga ayi la'akari da kabilar mutum ayi la'akari da sana'arsa ayi la'akari da samun shi ayi la'akari da dukiyarsa da asalinsa duk waɗannan ba hadisi da ya inganta daga manzon Allah a kai abu biyu ne ya tabbata abubuwa guda biyu la'akari da addini da hali wannan ya tabbata daga manzon Allah wannan ya tabbata daga manzon Allah ba maganar kabila ba maganar asali da sana'a da dukiya ba lakin لما أخبر بأن حسب أهل الدنيا المال وأخبر أن في أمته ثلاثة من أمر الجاهلية النبي لو كتن ديته هو يترد دل رب واسنا دوت أن مي أقوم هالي باب شكا باسو يداس باك أولي إذن كبيلة كغزة كبيلة فأوجا درجة بداس باك أولي با لو كتن مضاء الله يته يتفدى دوان حرما النبي ناتشيوا جماعة الأمة ba za su bar al'amarin jahiliya ba ta waɗannan abubuwan ya hana amma har zuwa yanzu ka je ka nemi balarabi ya ka gani kana bakar fata to sai ka yi ta'a har zuwa yanzu annabi ya faɗa ya ce duk da cewar ya hana mutane ba za su bar la'akari da ƙabila da asali ta wajen ba da aure ba shi ne yake cewa kana tazwiju ghayra kufin fi an-nasabi wal mali min as'abi ma yanzilu biman la yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai ba addini ne ya ratsa balarabe ba mawuyaci ne dauki yarsa ya ba bakar fata ko ya dauki yarsa ya ba mu wani ma wanda ba balarabe ba al-Imam Shawkani yake faɗin wannan wanda ya fi shekara 200 da yan kai da rasuwa yana cewa sai mutumin da ya imani da Allah shine wanda bai la'akari da wannan annabi ya faɗa yake ya sani ya hana amma ba za a daina ba to don haka hadisin da ya inganta daga manzon Allah shi ne idza atakum man tarbauna khuluquhu wa dinahu fazawwiju mutumin da kuka yarda da halinsa kuka yarda da addininsa sai ya zo neman aure manzon Allah ya ce ku bashi aure kaga manzon Allah bai ce ku tambayi kabilarsa asalinsa dukiyarsa sana'arsa duk wannan manzon Allah babu shi idza atakum man tarbauna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu to kuma cikin ikon Allah duk mazhabobin musuluncin nan mazhaba guda ce ta yi riko da wannan hadisi ita ce mazhabar al-Imam Malik Allah ya mishi rahama al-Imam Malik bai yarda da wannan la'akari da kabila asali waye cewa babu shine al-Imam Tibi yace wa fil hadith dalilun li Malik fa innahu yaqulu la yura'a fil kafa'ati illa din wal khuluq illa ad-din wal khulq, babu abinda ake la'akari da shi ta wajen bada aure sai addini da hali, waɗannan babu sassauci. Shi yasa manzon Allah ya ce idza atakum man tarbauna, ya taho neman auren yarka, to kai ma akwai aikin da zaka yi. Manzon Allah ya ce sai ka yarda da halinsa da addininsa kafin ka ba shi auren, to kaga amana kenan. To amma da ya taho neman auren ka sai ka duba ai dan gidan sarki kaza ne ko gwamnawa ne shine ubansa, ko ko a'a mai kuɗi ne, to kaga duk abin da manzon Allah ya faɗa ba nan kake duba ba. Kuma kana iya ba mutum yarka saboda yana da kuɗi, yau gobe ta lauce, mu ga ta tsiya. Ya saboda haka abinda ake la'akari da shi hali da kuma addini, hali da addini, in ji manzon Allah. In ka dubi fatawa islamiyya mujallar na uku shafi na 110, hali da addini, kuma matukar ba ka yi la'akari da wannan ba ka ci amanar Allah. Duk wanda bai lura da har bincike sai ka yi, ba wai zaka kyale bane, yana neman yarka to sai ka bincika addininsa kuma ka binciki halinsa. Idan biyun nan sun samu falilahi alhamdu. Al-Usaymin al-Litafi fatawa nurun ala darbi mujallal na 19 shafi na 2, idza khataba ar-rajulu imra'a, idan mutum ya nemi wata mace, wa kana za dinin wa khuluqin mardiyyin, mutumin ya zama mai addini ne kuma yana da hali na kwarai, fa innal mashru'a an yujaba wa yuzawwaj, abinda aka shar'anta shine a bashi auren. Sai ya ce wa hadha da abu salaf, wannan shine asali abinda salafus salih suka yi riko da shi. La yanzuruna ila al-manasibi wal amwal, salaf ba sa duba matsayinka, ba a duba dukiyarka. In ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi yana cewa wattaqiyul mu'min afdal min al-fajir an-nasibi, idan aka samu mumini mai kiyaye Allah ya fi a samu mai asali amma mutumin banza. Fa in kana taqiyaini fa hina idhin yuqaddamu an-nasib, idan da za a samu mutum bai sun taho, kowannen su yana da addini, kowannen su yana da hali, to nan sai a ce to bari mu dubi asali kuma. Kaga kenan sai da aka fara da addini kafin asali, in ji al-Imam al-Qurtubi. To wannan shine abu na uku. Sai abu na hudu, Ibn Hajar ya kawo hadisi ɗaya tak mai reshe biyu akan dalilin al-kafa'a, kuma hadisin bai inganta ba. To sai ya kawo dalilin da yake nuna cewar kafa hujja da al-kafa'a fi nasabi ba yi da asali. Ya kawo hujja da take nuna ba a la'akari da asalin mutum ta wajen ba da aure. Ga hadisin za mu karanta. Wa an Fatimata binti Qais, an karbo hadisin daga Fatimata binti Qais al-Fihriya, al-Fihriya ihdal muhajirati, babban mata ce wannan, tana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, kuma sannan saboda asalinta ta hada dangantaka da manzon Allah, sahabiya ce fitacciya sannan kuma mai daraja, dan tana cikin waɗanda suka fara musulunta, sannan kuma gashi tana da asali ta hada dangantaka da manzon Allah. Fatimatu bintu Qais, annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi annabi qala laha, yace mata annabi, yace mata ankihi Usamata, ki aure Usama. Idan aka ce ki aure Usama bin Zaid bin Haritha, ki aure Usama, manzo Allah ya mata umarni kenan. Hadisin rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya kawo shi yana babul mutallaqa salatan la nafaqata laha, hadisi na 1480. To wannan Usama din wanda annabi yake ce mata ta aure shi, shine Usama bin Zaid bin Haritha, babansa shine Zaid bin Haritha, baban Usama sunan shi Zaid bin Haritha, bawan Khadija matar manzon Allah, bawan Khadija matar manzon Allah. Fa wahabathu li rasulillah, sai ta yi kyautar wannan bawa ga manzon Allah. Khadija ita ce mai mallakar baban Usama din shine Zaid bin Haritha. To lokacin da take tare da manzon Allah sai ta kyautar shi Zaid bin Haritha ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan Zaid bin Haritha din Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu an masa kyautan shi kaga ya zama bawan manzon Allah shi Zaid bin Haritha. To asali shi kuma annabi yana da baiwar da ya gada wajen mahaifinsa, ita ce Ummu Ayman. Annabi ya gaji wata baiwa Ummu Ayman, ya gaji baiwa Ummu Ayman al-Habashiyya, bakar fata ce, bakar fata ce baiwar baban manzon Allah. To gashi Khadija ta markyautan bawa shine Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha din nan kuma Balarabe ne, jarfata ne sosai, farfata ne. Amma Ummu Ayman baiwar mahaifin manzon Allah wanda annabi ya gada, ita kuma bakar fata ce, baka ce wuluk. To saboda haka sai aure ya shiga tsakanin Zaid bin Haritha da Ummu Ayman, sai suka haifi Usama, suka haifi Usama a gidan manzon Allah. Aka haifi Usama bin Zaidin, sai Usama ya fito baki kirin ya biyo mahaifiyarsa maimakon ya biyo baban shi Zaid bin Haritha. To amma wani abin sha'awa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin son yaro, kuma ya girma Al-Hassan bin Ali da shekara 10, ya girma Al-Hassan bin Ali jikan manzon Allah, ya girme shi da shekara da ta dara 10. To anan kaga kenan Usama din nan darajarsa bata kai ta ita Fatimatu bintu Kaisin ba. Fatimatu bintu Kaisin Balarabe ya ce tana da dangantaka ma da manzon Allah gaba da baya, bakurai Balarabe ya ce. Sannan gashi annabi ya ce ta auri Usama, Usama kuwa uwarsa baiwa, ubansa bawa, ubansa Balarabe, uwarsa bakar fata. Yanzu anan kaga idan da a ce akwai alkafa'a fi nasabi, ana la'akari da asalin mutum kafin a bada aure, ai da annabi bai ce ta aure Usama ba. Wannan shine dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin don ya nuna maka alkafa'a fi nasabi ba shi da asali a sunnar manzon Allah. Wato yanda labarin ya taho, a Fatima bintu Kaisin ta ce mijinta sunansa Abu Amrin bin Hafsin Abdul Hamid al-Makhzumi, shine mijinta, wanda shi ma yana daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana nan rabuwa ya dinga shiga tsakaninsu, talaqaha al-battaha, dai aka kai rabuwa ya kai kashi uku. Talaqaha talaqan sarat bihi mabtuta bis-salati, saki ya kai uku, aure ya kare. Wa huwa ga'ibun, shi kuma baya gari, mijin a lokacin da ya aiko sakin baya magani. Fa arsala ilaiha wakilahu bi sha'ir, saboda haka sai ya aiko wani wakilinsa daga inda ya tafiya, ya bashi hatsi na sha'ir, yace ka kaiwa matan nan, yanzu aure ya kare tsakaninmu, amma ga taimako ta rike wannan hatsin, kai amfani da shi. Wakilin da ya taho ya bata ya ce mata, to ga abinda mijinki ya aiko, mijinki ya aiko cewar in kawo miki wannan hatsi na sha'ir. Sai ta rena ta ce, aikin banza, ya za ku bani wannan dan hatsi, wannan hatsin shine zan rike in yi idda. Shine sai shi wannan wakilin nata ya ce, wallahi malaki alaina min shay'in, ai wannan hatsin ma da kika ga mun baki taimako ne, ba hakkinmu bane ma mu ciyar da ke, saboda idan saki ya kai uku mutum ba zai ciyar da mata ba. Saki ya kai uku, ai ba a gidanka ma za ta yi idda ba, ba za ta yi idda a gidanka ba. Mace tana idda a gidan miji ne idan sakin ɗaya ko biyu, amma idan saki ya kai uku ba za ta yi idda a gidan ba. Saboda haka kaga kenan babu ciyarwa. Shine sai wakilin mijin ya ce, ai wannan hatsin ma da kika ga mun baki taimako ne, gudunmawa ce, ba wai wajibi ne mu ciyar da ke ba. to wannan abin sai ya bata mata rai saboda haka sai ta tashi ta zo wajen manzon Allah faja rasulullah ya rasulullah mijina abu amr bin hafs al-makhzumi ya sake ni sakin ya kai uku saboda haka sai ya turo wani da hatsi dan kadan ya kawo min ni kuma raina ya baci sai yake cewa wai ai ba dole bane ma su ciyar da ni sai manzon Allah ya tabbatar da wannan yace mata laisa laki alayhi nafaka babu shakka mijinki ba zai ciyar da ke ba babu ciyarwa da ke wajaba akan mijinki saboda saki ya kai uku to sai manzon Allah ya ce abin da ya kamata an ta'attar da fi baiti ummu sharikin al-ansariya ki je gidan ummu sharik al-ansariya ki zauna ki idda kaga dai ba gidan mijin naka ba wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewa idan saki ya kai uku mace ba za ta yi idda a gidan miji ba manzon Allah ya ce ki koma gidan ummu sharik al-ansariya ita wannan ummu sharik mun yi magana a baya akan ta wata mata ce a garin Madina mai kudi mai zuciyar taimakon bayin Allah ta ware sashi guda a gidanta saboda saukan baki saboda haka in ka taho kaga yadda sahabban manzon Allah ke sauka a gidanta ga ta kuma mace ne mace ce sahabiyar manzon Allah mai karfin imani ga dukiya to annabi ya ce ki je ki yi idda a gidanta sai manzon Allah ya ce a'a kar ki je nan take sai manzon Allah ya tuna tilka imra'atun yaghshaha ashabi na tuna ita wannan ummu sharikin din nan sahabbai suna mamayen gidan saboda ka bai dace a ce irin wannan gida da maza na yawan shiga ki je ki idda ba sai manzon Allah ya ce itaddi inda ibnu ummi maktum ki koma gidan ibnu ummi maktum ki idda shi ibnu ummi maktum din nan fa innahu rajulun a'ma makahu ne taba'ina ya baki zaki ya aje tufafin ki baya gani fa idza halatta sai manzon Allah ya ce to amma da kin gama idda fa'azini ni ki sanar da ni da kin gama idda ki sanar da ni kaga annabi yana da interest kina yana da nashi zabi tunda annabi ya ji saki uku ne kaga kenan wancan mijin dai ba zai dawo ba shine manzon Allah ya ce in kin gama idda ki sanar da ni saboda annabi yana da wani zabi da yake so ya mata shine tace falamma halaltu lokacin da na gama idda zakartu lahu sai nazo na ce masa ya rasulullah to na gama idda amma Muawiya bin Abi Sufyan Abu Jaham shine Amir bin Huzaifa al-Adawi wadannan dukkan su Qurayshawa ne Abu Sufyan Muawiya bin Abi Sufyan sannan ga Abu Jaham Amir bin Huzaifa al-Adawi dukkan su mutanen Makka ne Qurayshawa ne manyan mutane ne kaga a lokacin duka kowannan su ya dace aure ta saboda ita ma ba Qurayshiya ce tana ji da asali kowannan su yana ji da asali tace khatabani dukkan su kowannan su yazo nema na fa kala rasulullahi sai manzo Allah ya ce to barin ga miki gaskiya shi Abu Jaham din nan Amir bin Huzaifa fala yabu asahu an atiki baya aje sandarsa shi manzo Allah a riwaya ta biyu yace farajulun darrabul linnisa'i mutum ne mai dukan mata annabi ya gaya mata shi yasa aka ce idan an taho aure duk wani hali mara kyau na mutum a fallasa ba guni ba ce saboda za a ce ci wannan mata amma ka sani maneminta yana da wani mugun hali sai ka rufe baki saboda a gyara aure ka cuce ta duk abin da ka sani game da manemi mara kyau ya kamata ka faɗa manzon Allah da kansa yake gaya mata yace zan gaya miki gaskiya Abu Jaham baya aje sanda saboda tsaban dukan mata yake Abu Muawiya kuma fasulukun talaka ne bai da komi ba kuɗi ashe kaga shi ma idan mutum bai da sana'a ko da wani abu kana iya faɗa lokacin aure wani mai ka sani game da wani yace to mutumin kirki ne amma ba sana'a ba laifi ka faɗi gaskiyarka shine manzo Allah yace la mala lahu saboda haka kowannan su yana da nashi aibu amma ni zabi na an kihi Usama bin Zaid manzo Allah sai yace ki auri Usama dan Zaidu sai ranta ya bace saboda al'ada ta Larabawa, Usama bawa ne, dan bawa, domin babansa Zaid ibn Harisa bawa ne, uwarsa baiwa ce, uwarsa bakar fata ce, ubansa Balarabe ne da darajarsa bai kai ta Qurayshawa ba. Ta duk inda ka duba gaba da baya, Usama bai kai ta ba. Saboda haka manzon Allah yana faɗa fa karihatu da hannunta ma ta ce Usama, Usama, take gaya wa manzon Allah ce haba ya Rasulullah, Usama shine zan aura. Saboda wancan al'adar ta su na cewa Qurayshawa suna da wata daraja sama da sauran Larabawa. Sai manzon Allah ya sake cewa an kihi Usama bin Zaid, ki auri Usama dan Zaid. Kai shuru, sai manzon Allah ya ce mata ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairul laki, ki wa Allah biyayya, ki wa manzon Allah biyayya yafi alkhairi gare ki. Manzon Allah sai ce an kihi Usama, tace ce ta'atan li rasulillah. Fa naka hadu, saboda haka sai ta auri Usama. Kaga manzon Allah ya kashe wata al'ada, al'ada cewa wata kabila darajarta ta fita wata, saboda haka ba za a ba mu wata kabila aure ba, saboda wannan kabilar makaskanciya ce. Lokacin da Annabi ya hada auren, shine ita da kanta ta ce faja'ala Allahu fihi khairan waqtubtu, Allah ya sa alkhairi ga Usama. Sai da aka waye a gari, a garin Madina, idan ma na wuce aka ce ai ga matan Usama sai mata su ce kai wannan ta ji dadi. Wato sai zama ma ana sha'awar ina ma mata su suka aure Usama ba ita ba. Manzon Allah ya riga ya sani, Allah ya sanar da shi. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 1480. Alhamdulillah. Da sai matsala ta sana'a, domin daga cikin wato sharuda na alkafa'a akwai sana'ar mutum, kamar yadda malaman fiqh suka yi magana. Ta dalilin haka Ibn Hajar ya kawo hadisi na gaba don ya nuna la'akari da sana'a kafin a ba wa mutum aure, shi ma ba shi da asali daga manzon Allah. Wa an abi Hurairah, ta kuma an karbo hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bani bayadata, ya ku banu bayada, an kihu aba hindin, ku ba mu abu hindi aure, ku ba mu abu hindi aure. Wato wani intaccen bawa ne. Su banu bayada Larabawa ne, musulman Madina, musulman Madina, cikin Madina aka samu wannan, ana kiransu banu bayada min al-ansar, suna daga cikin musulman Madina. To sai zama shi wannan abu hindi din bawansu ne sun yanta shi, bawansu ne sun yanta shi. To kaga zai wuya su ba shi aure. Shine manzon Allah yake gaya mu banu bayada din, ya ku banu bayada, ku ba mu abu hindi aure, wa ankihu ilayhi, kuma ku ba ku auren masa, ku aure nashi. Wato ku aure nashi, ku ba shi aure, wato a samu aure tsakanin ku da shi. Kar ku ki ba shi aure, kuma kar ku ki auren wani nashi. Wato kuna da damar ku auri ƴaƴansa. Uktubu ilayhi banatahu wala tukhrijuhu minkum, kada ku fitar da abu hindi daga cikinku saboda kawai sana'ar shi. Shi yasa yake wa kana hajjaman, ya kasance mai yin mutane kaho ne, yana yi wa mutane kaho, sana'ar shi kenan. To anan kaga kenan a garin Madina akwai kabila da ake kiranta banu bayada, akwai wani mutum daga cikinsu ana kiransa abu hindi. Wannan abu hindi din da can bawansu ne aka yanta shi. Sai zamanto sana'arsa ita ce yi wa mutane kaho marasa lafiya. To shi wannan, ita wannan sana'a kuwa Larabawa sun ɗauke ta sana'a ce makaskanciya. To saboda haka ba sun ƙi su ba shi aure, sun ƙi su ba ma shi abu hindi aure, wannan kabilar. Sannan kuma babu wani wanda ke sha'awar ma ya auri wani daga cikin gidan shi. Shi ne manzon Allah ya kawar da wannan al'ada, ya ce ya ku banu bayada, ku ba mu abu hindi aure, kuma ku auri wani nashi, ya zama akwai aure tsakaninku da su. Rawahu Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito yana babun fil kafa'a, والحاكم ده كما الإمام الحاكم بسند جيد إسناد حديث ينا لكو ينا حديث يدوشكين أبو داود سنن أبي داود حديث أبو هريرة ينا حديث يدو إن أبا هند شيوى النم متومن ينتجن باوان من ينكه النبي كراش هجم النبي في اليافوخ lokacin da ya taho sai annabi ya ce kamin kaho sai ya ma annabi kaho a tsakiyarka yayi wa annabi kaho lokacin da ya gama kaho sai manzo Allah ya ce ya bani bayaba ankihu aba hindin wa ankihu ilai ya ku banu bayaba ku ba ma abu hindi aure kuma ku aure wani nashi wato a samu aure a tsakaninku da shi me yasa ba su san su ba shi aure saboda sana'ar shi yin kaho dan akwai kaskanci ga wanda ya riki wannan sana'a a wancan lokaci sai annabi ya ce a dan me za ku ki ba shi aure saboda sana'ar shi kaho manzo Allah sai ya ce musu wa in kana fi shay'in mimma tadawuna bihi khairun fal hijama idan ma akwai wani abu da ake samun waraka daga cikin duk maganin da kuke amfani da shi yana gaya musu manzo Allah yace duk magungunan da kuke amfani da su in ma akwai abinda ake samun alkhairi a samu waraka take ta amfani da shi bai wuce yin kaho din ba kaga annabi yake nuna musu ai me yin kaho ya kamata a bawa aure ba wai saboda mutum yana yin kaho an kishi ba domin kaho ta dalilin sa ake samun waraka sai zama mutumin nan sana'a take nan in baka da lafiya yazo maka kaho in ya maka kaho ka samu sauki sai ka ce ba zan ba mu wani aure ba kuma ya taimake ka sai manzo Allah yake nuna kamar akwai shirme a cikin sha'anin su kuma ba su kadai bane in ka dubi al'umomi daban-daban zaka ga duk suna da wannan misali Hausawa suna da wannan al'ada ban san yanzu ba a da idan mutum sana'ar safawa ne ba za a ba shi aure ba idan mahauci ne ta ce a wani ai mahauci ne kar ku ba shi aure to abinda manzon Allah yake faɗa yanzu an ki abawa mai yin kaho aure manzon Allah ya kira shi ya mar kaho manzon Allah ya samu lafiya waye kamata abawa aure wanda ya amfane ka to yanzu idan ka ce ba za ka ba wa mahauci yarka aure ba amma kuma duk yamma za ka aika mahauta don Allah ya sayo min namun miya a wannan ya zama shiririta idan ba mahautan ya za a yi ka samu nama to kaga shi ne abinda manzon Allah yake gaya musu yana cewa kun ki ku ba shi aure saboda sana'ar shi kuma sana'ar shi din nan in ma akwai sana'ar da take da albarka to ɗaya ne ta kai nashi manzon Allah yake saboda ai nan take ana samun waraka ta dalilinsa to ba shi kadai bane akwai wani mai yin kahon shi ma ana kiransa Abu Tayyiba wannan Abu Tayyiba ya nemi wata mata ita kuma tana kabilar Banu Bayaba ita ma kamar dai Abu Hindi shi wannan Abu Tayyiba sunan shi Nafi'u annahu abdun min bani Harisa amma shi ba bawan Banu Bayaba bane bawan Banu Harisa aifali wanda ta mallake shi ana kiranta Muhayyisatu bintu Mas'udin al-Ansari daga baya ta yanta shi to sai ya ga wata mace yana so ya aura fa abau an yuzawwijuhu suka ce ba za su ba shi aure ba da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kabilar banu bayaza sun hana ni aure saboda ni sana'a ta hajjam wato ina yi wa mutane kaho shine sai manzon Allah ya aika musu ya ce musu zawwiju aba tayyiba ku ba ma Abu Tayyiba aure illa taf'aluhu in ko kun ki bashi aure takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to fitina za ta auku a doran kasa da kuma barna mai yawa kaga annabi yana mana ishara da cewa idan an hana mutum aure saboda sana'a to babu shakka an bude kofar fasadi lokacin da sakoi isa gare su suka ce na'am wa karama mun yadda ya rasulullah suka bashi aure to haka nan Bilal kaga Bilal ai bawa ne asalin sa Sayyidina Abu Bakar ya sai shi yantar shi ma ya nemi aure a gidan wasu larabawa suka ki yadda sai manzon Allah ya aika musu kullahum ya ce wa Bilal ka koma ka gaya musu inna rasulallahi ya amurukum an tuzawwijuni ka koma ka gaya musu manzon Allah ya ce ku ban aure kuma abin da ya faru kenan suka bashi auren kaga annabi yana ta kokarin ya kashe wannan al'ada ta cewa ana la'akari da asalin mutum kafin a bashi aure da kuma al'adar ana la'akari da sana'ar mutum kafin a bashi aure domin haka akwai ma hadisai da suke nuna da mutumin da ya maida sana'arsa saka kuma ai kaga ba abin kunya bane ma sakan tufafi to ba a bashi aure da wanda ya zamanto hajjam da wanda ya zamanto rini shine sana'arsa rini idan mutum yana sana'ar rini larabawa suna kyamar shi da wanda ya zama sana'arsa ita ce shara to ba su bashi aure to la'akari da sana'a kafin zuwan manzon Allah abu ne wanda ya shahara a lokacin da annabi ya taho ya dinga hanawa ta misalai daban-daban na waɗannan hadisai da muke karantawa kamar labarin Bilal hadisin yana da kyau yana at-talqisul habir hadisin 364 isnaduhu hasanun yana silsilatu sahiha hadisi na 2446 al-imam al-khattabi littafin ma'alim sunan sharhin sunan abi daud domin wannan hadisin da muka karanta yana sunan abi daud hadisin abu huraira al-imam al-khattabi yana sharhi akan wannan hadisin a mujallad na hudu shafi na 400 mujallad na biyu shafi na 400 ma'alim sunan yace hadal hadisu hujjatul li malikin wannan hadisin sai ya zama hujja ga al-imam malik akan cewar al-kafa'atu bid-din wahdahu duna ghayrihi ana la'akari da addinin mutun shi kadai da kuma halinsa wannan shine asali sunnar manzon Allah saboda haka idan mutum ya taho neman auren yarka ba kabilarsa zaka duba ba ba ruwanka da kabilar shi ba ruwanka da sana'ar shi indai ba sata yake ba matukar sana'arsa sana'a ce ta halal wannan ba laifi ba al'akari da cewa sai wanda ke da kuɗi sai wanda ya zama sana'ar shi ma mai kyau ne sannan za a bashi ya wannan duk harka wato hanyoyi ne na shaidan wanda yake ta kokarin batar da mu Allah ya mana kariya al-imam malik ya bada misali da waɗannan hadisai da muka karanta hadisin abu hindi da hadisin abu tayyiba da hadisin bilal wal kafa'atul mu'tabira fi qawli aktharil ulama akasarin malaman sunna sun ce al kafa'a da ake la'akari da shi sun saba wa fahimtar al-imam malik amma shi al-imam malik yace abu biyu din nan ne kadai ayi la'akari da addini da kuma hali wasu na la'akari da asali da sana'a al-hurriya والدين ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واعتبر بعضهم اليسار وصفنا لأكري دا دوكيا دونك إذا متن باشي دا حالي بدا باشي أوريبا تو دا جتكين دليلي نما لما صنع دسكي شوى الكفاءة بالنسب باشي دا أسلي وفي حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر منكر انتاشي إنا جاء كتاب الحج طاف رسول الله على راحلته يوم الفتح لوكاشن دا مكة تزما برن المسلمينشي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الوافي راند مكة تزما تمسلمي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الوافي اكارا قمي واستلم الركن بمهجنه وما وجد لها مناخا في المسجد saboda yawan mutane annabi bai samu inda zai tsugunar da raƙuminsa a cikin masallacin ba hatta ukhrijat ila batnil wadi sai da aka fitar da ita waje fa unikat da aka fitar da raƙumin waje a taguwar nan ta samu ta durƙusa summa hamidallahu asna alai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ga mutane ranan fathu makka manzon Allah yake amma ba'du ayyuhan nas ya ku mutane fa inna allaha kad azhaba ankum ubbiyatan jahiliya alfahari na zamanin jahiliya din nan Allah ya kawar da shi gare ku yanzu babu sauran shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam alfahari shine alfakhr wa takabbur mutum ya dinga alfahari yana ji da kai ni kabila ta kaza ne, kasa akwai wanda ke ganin wato shi kabilarsa akwai wata daraja, yana murna yana ji da kai. Manzon Allah yace Allah ya haramta shi. Sai manzon Allah yace ya ku mutane, innaman nasu rajulani, ya kamata ku sani mutum biyu ne a duniya, mutane biyu ne kacal ba na uku. Manzon Allah yace barrun taqiyun karimun ala rabbihi, mutumin kirki mai kiyaye Allah mai daraja a wajen Allah shine mutum guda. Sai manzon Allah yace fajirun shaqiyun hayyinun ala rabbihi, sai mutumin banza mara rabo wanda bashi da kima a wajen Allah. Saboda haka a duniya mutane biyu ne, ko dai mutumin kirki ko mutumin banza. Kaga kenan ba magana cika baki kai kabilar ka kaza. Lokacin da annabi ya faɗi wannan, sai karanta aya ta 13 ta suratul hujurat, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, mun halicce ku namiji da mace, muka sa ku kuka zama kabilu kasa daban-daban. Me yasa Allah yayi haka? Lita'arafu, dan ku san juna, ba dan wannan yafi wannan ba. Saboda haka yasa Allah yace inna akramakum indallah atqakum, wanda yafi ku daraja a wajen Allah shine wanda yafi ku kiyaye Allah. Idan kafi kiyaye Allah to kafi daraja a wajen Allah. Inna Allah alimun khabir. Sai da manzo Allah ya karanta ayar gaba dayan ta, sai yace aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum, iya maganar da zan yi kenan, Allah ya gafarta mu ya gafarta muku. Kaji hudubar manzo Allah ranar fathu makka. Me yasa annabi yayi wannan hudubar? Saboda duk duniya babu mutumin da ke ji da kansa irin bakureshi a garin makka, irin qurayshawa. Sai gashi Allah ya sa makka ta zama ta musulmai. Manzon Allah ya yi musu huduba, ya gaya musu wannan ji da kai da kuke yi fa Allah ya kauda shi, babu shi, babu shi, ya wuce. Manzon Allah ya karanta wannan aya kan cewa wanda ya fi daraja shi ne mai tsoron Allah, ba maganar waini asali na bakureshi, wannan babu shi. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 7867. Sannan akwai riwayar Abu Huraira mai kama da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya wa fakhraha bil aba'i, wanda wannan kalmar ita ce bata riwaya ta Abdullah ibn Umar. Manzon Allah yace Allah ya kawar muku da ji da kai, ji da kai na zamanin jahiliya, da alfahari da iyaye. Mutum yayi alfahari da iyayensa da kakanni, aini jikan wane ne, wannan aikin banza ne. Alfahari da iyaye haramun ne. Sai manzon Allah yace mu'minun taqiyun wa fajirun shaqiyun. Manzon Allah yace wan nasu banu adam, duk duniya dan adam da ka gani zuriyar annabi adam ne. In ka koma shi kansa annabi adam, wa adamu min turabi, shi kuma da kasa Allah ya yi shi. To kaga magana ta kare, ba maganan alfahari. Duk duniya, duk inda kaga mutum da darajarsa da ɗaukaka da karinci da komi, ai dan adam ne, saboda haka zuriyar annabi adam ne. To sai ka tambaya, shi kuma annabi adam da me Allah ya yi shi? Da kasa, kasar da kake takawa. To idan wanda aka halicce shi daga kasa, na kuma alfahari. Shima hadisin Abu Huraira yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 3954. Wannan ya faru ne a fathu makka. Abinda zai baka sha'awa, da aka zo hajjin bankwana, wanda daga nan annabi ya bankwana da duniya gaba daya, shi yasa ake kiransa hajjatul wada. To sai da annabi ya sake faɗa ma mutanen makka, ya faɗa ma duk duniya, wanda ya zo ta hadisin Jabir ibn Abdullah. Jabir yace khatabana rasulullahi fi wasat ayyam at-tashriq, bayan an gama aikin haji, lokacin da aka zo zaman makka, a rana ta tsakiyar zaman makka, yana gudu kenan ranar 12 ga wata, ranar 12 ga wata min ayyam at-tashriq, manzon Allah sai yayi huduba, wannan huduba ta ban kwana, yace wa duniya da ta hadu, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun, ya ku mutane, Allah mahaliccinku ɗaya ne, wa inna abakum wahidun, babanku ma shi ɗaya ne, shine annabi Adam. ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Manzon Allah yace ku sani balarabe ba shi da wata falala akan ajami. Manzon Allah yace wala li ajamiyyin ala arabiyyin, shi ma ajami ba shi da wata falala akan balarabe. Manzon Allah yace wala li ahmara ala aswada, jarfata ba ta da wata falala akan bakar fata. Wala aswada ala ahmara, bakar fata ba ta da wata falala akan jarfata. Sai manzon Allah yace illa bi taqwa, sai dai ta tsoron Allah. Idan kana da kiyaye Allah to kana da falala. Sai manzon Allah yace inna akramakum indallahi atqakum. Bayan annabi ya faɗa sai yace ala hal ballagtu shin na isar da sakon Allah. Sahabbai suka ce bala ya rasulullahi ka isar. Manzon Allah yake fali balighi shahidul ghaiba, to wanda ya halacci wannan zama ya isar da sako ga wanda bai halacci wannan taron ba. Kaga wannan hudubar bankwana kenan. Manzon Allah ya tabbatar mana babu wata falala akan balarabe. Balarabe yake da ita akan bakar fata, ko bakar fata akan balarabe, ko wani yaren duniya. Don in aka ce ajami ana nufin wanda ba balarabe ba. Manzon Allah yake sai dai ta tsoron Allah kawai. Wannan yana silsilatu sahiha, hadisi na 2700. Sannan akwai hadisin al-imamu Ahmad wanda ya kawo game da Anas bin Malik. Wato idan kana kirga misalai da aka samu a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka samu misalan suna da yawan gaske. Daga cikin waɗannan misalai akwai labarin Julaybibu, Allah ya kara masa yarda. Shi Julaybibu din nan dan karamin mutum ne, kasan Allah yana halitta mutane daban-daban. Shi Julaybibu yana da karamin ruwa, dan mutum ne kankani, kamar yadda ake cewa akwai wada. To shi ba wada bane, amma Allah ya masa karamin ruwa, karamin kira. To saboda haka mutanen Madina sun riga sun san shi, ana nan ya nemi aure. Kafaban nabiyu ala Julaybibu, ya rasa aure. Annabi ya riga ya sani Julaybibu zai wuya ya samu aure, saboda haka sai manzon Allah da kansa ya tafi neman aure. Allah ka samu iya koyi da manzo. Manzon Allah ya tafi nema ma Julaybibu aure. Imra'atan min al-ansari ila abiha, akwai wata mace daga cikin al-ansar, mutanen Madina. Manzon Allah ya ce wa babanta, ina son ka ba ma Julaybibu yarka, ina son a hada aure tsakani da yarka da Julaybibu. Sai ce hatta astamira ummaha, ya rasulullah, dan min rangume in je in shawarci uwarta. Kaga dai da alamar shi kansa baya so. Manzon Allah ya ce ina son ka bada aure, kana jinkiri. Amma duk da haka, saboda annabi ya sani, manzon Allah sai ya ce fa na'am, idan babu komai, je ka shawarce ta. Saboda haka fantalaka ar-rajul ila imra'atihi, mutumin ne ya tafi gida ya samu matar shi, yace mata to ga fa magana. Annabi ya ce yana bukatar mu aurar da wance ga Julaybibu. Sai ta ce la hallahu idan, ta ce kai, ba zan yadda da wannan aure ba. Ta ce ma wajada rasulullahi illa Julaybiban, yanzu annabi ya rasa wanda zai ba mu yar mu aure sai Julaybibu. Kaga abin ya gwada cewa ba su san shi. Wa kad mana ana ha min fulanin wa fulanin, bayan wane ya zo nema mun hana, wane ma ya zo mun hana. Julaybibu kuma shi za mu bawa. Wato cikin ikon Allah ita kuma yarinyar tana kusa ma tana ji. Tana kusa tana ji. Fi sitriha tastami'u. Sun gama hukunta cewa zai tafi shi baban nata, zai tafi yuridu an yukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bizalika. Yaje ga yawa annabi, ai mu dai kam shawara ta kaya, ba zan ba shi aure ba. Yana kokarin zai fita, sai yarinyar ta yi tambaya. Yar mutanen sai ta ce musu aturiduna an taruddu ala rasulillahi amrahu, yanzu kuna son za ku mayar wa annabi umarninsa. Yarinyar take tambayan iyayenta, akan samu yaron da ya fi iyayensa hankali. In kana qad radiyahu lakum, idan annabi ya yarda da julaibibu fa anke hu ku ba shi aure kaje yarinya kuma ita ke ma iyayen ma fada saboda haka suna fada fa ka annaha jallat ala abwaiha Anas yace kamar ta yayi wata makanta ne ga iyayenta wato kamar iyayenta sun shiga rudu sai gashi ta ciro su ta cece su daga wannan hali sai dukansu suka ce sadaqta kin faɗi gaskiya saboda haka sai baban ya koma ga annabi da yazo sai ya ce masa in kunta rabita faqad rabinahu ya rasulullahi in dai ka yadda da julaibibu to mun yadda da shi har yanzu dai kaga amsa bata yi ba ko inda annabi bai yadda da shi ba ya ce ku bani aure shine sai manzon Allah ya ce fa inni qad raditu to aini na yarda da shi fa zawajaha saboda haka sai aka bada aure ana auren nan sun mufzi'a ahlul madina sai ga hankali ya tashi yaki ya zo gari akwai riwaya da ta nuna yakin Uhud ne farakiba julaibibu shi ma ya hawo abin hawa yana cikin mayaka aka tafi yaki an tafi bayan an gama yaki fa wajaduhu qad qutila an tarar da shi an riga an kashe wa hawlahu nasu min al-mushrikin qad qatalahu ga mutane nan a gefansa ya kashe su sun kai mutum bakwai ya fi karfinsu amma da yake saran da suka yi mai yana da yawa sai zamanto shi ma ajalinsa ya same shi ya kashe mutum bakwai sannan kuma shi ma ya mutu shine Anas yace fa laqad ra'aytuha wa innaha la min anfaqi sayyibin fil madina akwai riwaya da tazo Anas yace fa kharaja rasulullah falamma afa Allahu alai bayan an gama yaki manzo Allah yake tambaya hal tafqiduna min ahadin shin akwai wanda aka rasa a yakin nan kalu suka ce nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan mun rasa wani shine sai manzo Allah yake hal unzuru hal tafqiduna min ahadin ku dai dada dubawa shin akwai wanda aka rasa suka ce to gaskiya yanzu ba wanda muka rasa sai manzo Allah yake lakinni afqidu julaibiban amma ni dai na rasa julaibibu ban ganshi ba fatulubuhu fil qatla don haka a je a neme shi cikin mutanen da matattu fatulubuhu Anas yace suka tafi neman julaibibu fa wajaduhu ila jambi sab'atin suka samu a gefansa ga mutum bakwai a kwance ya kashe su sannan kuma shi ma gagawarsa suka dawo suka ce ya rasulullahi huwa za ila jambi sab'atin ga julaibibu mun ganshi gefansa mutum bakwai matattu qatqatalahum summa qataluhu wato ya kashe mutum bakwai sannan kuma sun ci karfinsa shi ma ya mutu fa atahu annabi sai annabi ya taho gare shi fa aqama alai manzo Allah ya tsaya kan gawan yace qatala sab'atan wa qatalu ya kashe mutum bakwai kuma shi ma ya mutu yace haza minni wa ana minhu wannan yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi manzo Allah sai da ya faɗa sau uku haza minni wa ana minhu haza minni wa ana minhu annabi yana tsaye summa wada'ahu rasulullahi ala sa'idai sai manzo Allah ya dauke shi akan hannuwansa biyu kaga ya gwada cewa kankani ne manzo Allah ya dauke shi akan hannuwansa wa hufira lahu aka tona markabari malahu saririn Anas yace babu makarar da aka dauke shi akan ta illa sa'ida rasulullah makaransa hannuwan manzon Allah summa wada'ahu fi qabrihi manzo Allah ya kwantar da shi a kabarinsa da kanshi walam yuzkar annahu ghasalahu babu inda aka ce an wanke gawan wada'alahu manzo Allah ya masa addu'a manzo Allah yace allahumma subba alaiha alkhayra sabba ya Allah matarsa kuwa ka kwararo mata wato ka zuba mata alkhairi iya zubawa manzon Allah ya mai ita wannan matar addu'a wala taj'al aishaha kaddan kadda Allah karka sanya a samu takeici ga rayuwarta Anas yace to duk garin Madina babu matar da tafi arziki kamar ta saboda addu'ar manzon Allah hadisin yana sahihu Muslim ya taho da shi mukhtasar yana sahihu Ibn Hibban da as-sunan kubra na al-imam al-bayhaqi yana littafin tarihi kamar kitab al-isti'ab da littafin sharh as-sunna na al-imam al-bagawi zamu karasa abu nabiyar shine alkafa'atul mu'tabar, dacewar da shari'a ta yadda da ita, shine dole ne ya zamanto akwai yanci ga miji. Idan mace tana da yanci, mijinta ba shi da shi, babu shakka ana la'akari da alkafa'a a wannan sashi. Ga dalili makaranta an Aisha ta radiyallahu anha, an karbo hadisi daga Aisha, Allah ya kara mata yarda, qalat Aisha ta ce, khuyyirat bariratu ala zawjiha, an ba ma barira zabi game da mijinta. Barira din nan wata baiwa ce, ana nan ta samu yanci, baiwa ce mijinta ma bawa ne, sai ta samu yanci. Da ta samu yanci shi yasa ta ce hina utiqat, hina atakat, ko hina atakat yana tana nufi hina utiqat, lokacin da Allah ya nufe ta da samun yanci, sai aka ba ta zabi, zabin ta zauna da mijin ko kuma a kashe auren. Muttafaqun alayh, yace fi hadisin tawilin, abin labarin ya zo cikin wani hadisi mai tsawo, yana sahihul Bukhari hadisi na 2097 da kuma sahihu Muslim hadisi na 1504. Lafazin da ya kawo a nan lafazin al-Imam Muslim ne, yace wali muslimin anha, a riwayar al-Imam Muslim har yanzu dai da ya riwayato hadisin barira daga ita Aisha, Allah ya kara mata yarda, Aisha ta ce anna zawjaha kana abdan, mijin barira ya kasance bawa ne. A hadisin yana sahihu Muslim kitabul itqi babu innamal wala'u liman a'taqa, hadisi na 1504. An Aisha, Aisha ta ce wa kana zawjuha abdan, mijin barira bawa ne, fa khayyaraha rasulullah, sai manzo Allah ya ba ma barira zabi. Lokacin da barira ta samu yanci, mace tana auren bawa, ana nan ita wannan matar ta samu yanci, mutum da ta samu yanci, mijinta bawa, ita kuma mai yanci, shari'a ta yadda ta yi zabi, ko dai ta zauna da mijin ko a kashe auren, shari'a ta yadda. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam khayyaraha rasulullah, manzo Allah ya ba ta zabi, yace ko dai ki ci gaba da zama da mijinki ko kuma a kashe aure. Faqtarat nafsaha, sai ta zabi kanta akan lalle a kashe auren, mata yadda zama da mijin ba. Walau kana hurran lam yukhayyirha, Aisha ta ce amma da a ce mijin barira mai yanci ne, Annabi ba zai ba ta zabi ba, tunda yanzu ta samu yanci. Amma tunda ta samu yanci, mijinta bawa ne, tana da zabi. Yace wa fi riwayatin anha, a wata riwaya daga Aisha har yanzu cewa kana hurran, mijin nata ya kasance mai yanci ne. Amma sai Ibn Hajar yace wal awwalu athbatu, maganar farko ita tafi tabbata, wato kamar yana nuna cewa an samu hadisi kashi biyu daga Aisha. Na farko Aisha tana cewa mijin barira bawa ne, riwaya ta biyu Aisha tana cewa mijin barira mai yanci ne, sai Ibn Hajar ya ce to riwayar farko ita ce gaskiya. Kuma abinda Ibn Hajar ya faɗa a nan, masu sharhin hadisi suna cewa kuskure ne, don babu shakka Aisha ba ta faɗi wannan ba. Asali yana sahihu Muslim. Abdurrahman bin al-Qasim jikan yaron sayyiduna Abubakar, Allah ya kara masa yarda, shine wanda yake ba da labarin hadisin, da yake karanta hadisin, yace wa kana zawjuha hurran, mijinta mai yanci ne, ba Aisha ne ta faɗa ba. To Shu'batu bin al-Hajjaj, wani malamin hadisi wanda ya dauki hadisin daga Abdurrahman bin al-Qasim, shi yake ba da labari, yace summa sa'altuhu an zawjiha, ana nan bayan wani lokaci sai na sake tambayan Abdurrahman bin al-Qasim, nace ba ni labarin mijin barira bawa ne ko mai yanci, fa qala la adri, yace kai ban sani ba. So kaga kenan kuskuren da aka samu ba daga Aisha bane, ita Aisha ta tabbatar mijin barira shi ma bawa ne. Shine sai Ibn Hajar yace wa sahha an Ibn Abbas, kuma hadisi ya inganta daga Abdullah ibn Abbas inda al-Bukhari, wanda yana sahihu al-Bukhari, annahu kana abdan, mijin barira ya kasance mai bawa ne. To tunda bawa ne, kaga an ba ta damar ta nemi zabi, ko dai ta ci gaba da zama da mijinta ko kuma su rabu. Idan mace tana auren bawa, sai Allah ya nufe ta da samun yanci, to tana da damar kashe auren, shine wanda abinda shari'a ta tabbatar da haka. Wannan ya zo cikin bayanin duk malaman sunna, kamar Ibn al-Qayyim Jawziya ya yi sharhi kan hadisin nan a littafin Zadul Ma'ad, mujallal na farko shafin 154. Ibn Abdilbarri ya yi sharhin wannan hadisin a kitabu Tamhid, mujallal na uku shafi na 50. Ibn Abdilbarri ya ce, al-mujtama'u alayhi alladhi la khilafa bayna al-ulama'i fihi fa huwa anna al-amata idha u'tiqat tahta 'abdin qad kanat zuwijat minhu fa inna laha al-khiyar. Ibn Abdilbarri ya ce, duk malaman sunna sun yarda babu sabani akan cewar idan mace baiwa tana auren bawa, baiwa na auren bawa, sai ta samu yanci. Malaman sunna kaf sun ce wannan matar ranar da ta samu yanci ta samu zabi, ko dai a kashe aurenta da wannan bawa, ko kuma ta ci gaba da zama da wannan bawa, ita kuma tana da yanci, shari'a ta ba ta zabi. To saboda haka ita Barira, Annabi sai ya kira ta ya ce mata, to yanzu kin samu yanci, hadisin muttafaqun alayhi, za ki ci gaba da zama da mijinki, ko kuwa sunan mijin nata Mugisu? Ta ce, ai, tunda dai an ba ta zabi, maganar zama tare bai taso ba, ita yanzu ta samu yanci saboda ka aure ya kare. To kaga anan, idan akwai inda alkafa'a take tasiri, to babu shakka alkafa'a tana tasiri a wuri uku ne: addinin manemi, halin manemi, sannan yancin manemi. Yancin manemi saboda la'akari da labarin Mugisu, mijin Barira, ashe kenan yanci yana da tasiri wajen ainihin zaman aure. Idan mace tana da yanci, mijinta bai da yanci, to tana da damar a kashe aure. Saboda haka wannan babu sabani akai, malaman sunna sun tabbatar, kamar al-Imam al-Aini a cikin Umdatul Qari, mujallal na 4 shafi na 439, da al-Imam al-Qurtubi a littafi al-Mufhim lima ashkala min talqis kitab Muslim, mujallal na 4 shafi na 318, malaman hadisi daban-daban da malaman fiqihu sun tabbatar da haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.